أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا بركة من سادوا أولنا مسلاتي بيتارة البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبدا كراتمنا عمدة الفقه والنفاوة الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ونشيني مجلسينا ستن دبيو أتين كراتمنا للتالي منا شرن لشدة شرن دبير كود الشدة الشدة gawatan jimada ula hijira da garin makka zuwa madina 1447 wanda yi didi da 17 ga watan 11 a kalandar bature 2025. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun fara babi wanda yake mana bayanin siffar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda malai ya kawo mana ƙarshen inda muka tsaya bayan mutum ya tsaya a Arafa zuwa lokacin da rana za ta hada, sai ya yi ƙoƙarin tahiyya zuwa ga Muzdalifa ta hanya wadda ake kiranta tariqul ma'azamai, kuma a tare da shi a samu nutsuwa da daɗi a kan nutsuwa. Kenan ya same shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi bayani akan ya da ya kama hanya zuwa ga Muzdalifa, yake cewa ayyuhan nas as-sakinatu as-sakina, ya ku mutane ku kasance a cikin nutsuwa, ku kasance a cikin nutsuwa. Ba hanya bace wanda za a ringa tacce ku ci ba, ko kuma a ringa bita na abin da yake na rayuwar duniya. A'a, a same ka da nutsuwa da ambaton Ubangiji. Yace kuma abin da ake so ka kasance halin ne yin talbiya, kana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka, ko kuma kasance kana mai tasbihi kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shine ma da yake cewa zakiran lillahi azza wa jalla, kana mai ambaton Ubangiji ba wai kana mai wa'ansu abubuwa wanda ba su shahe ka ba, ko kuma abubuwa wanda ba su kamata ba ka kasance kana aiwatar da su akan wannan hanya. Insha Allah, yau za mu tashi daga isan mutum zuwa ga Muzdalifa har zuwa lokacin da aikin hajjin shi zai gama, ya at-tahallulul awwal da at-tahallulus sani. Shi ne malai yake cewa fa idza wasala ila Muzdalifata salla biha al-maghrib wal isha'a qabla haddi ar-rihal yajma'u baynahuma thumma yabitu biha thumma yusalli al-fajra bi ghalasin ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه ورأيتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الحذف ويكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها ثم ينهر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الذي بها تمام الحج ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل من كل شيء ويستحب أن يشرب ماء من ماء زمزم لمن أحب ويتضلع منه ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك wannan shine karshen karatu na siffa haji wanda mallan ya kawo mana yake cewa to bayan mutum ya gama zaman Muzdalifa ya gama zaman Arafa rana ta fada ya kama hanya zuwa ga Muzdalifa ga yanda ya kamata a ce ya kama hanyar shi zuwa ga Muzdalifa ga ta inda ya kamata kuma ya bi kalkashin karantarwa ko kalkashin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kasancewa wancan lokaci sati da ya gabata lokaci ya mana ali maganganun da malumai suke yi shine yanda mutum ya samu damar aiwatarwa haka za ya aiwatar kat sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai abin da ya aikata amma dai manzon Allah ma yayi hakan ne saboda damar ita ta bashi wannan dama amma dai da babu dama shi ma da ya bi hanya duka idan ka dauki hanyoyin da manzon Allah ya bi hanyoyi ne wanda suke bashi dama ko hanyoyi ne masu sauki na isa inda yake so to kai kuma in damar bata baka dama ba ta kan yi inda aka ajiye kan a can wancan bangare yake ya za a yi a ce ka kewaya ka dawo ka bi wannan hanya kuma alhali inda za ka bi haka ka bi wani ɗan ƙaramin rakursi Muzdalifa a kusa da ke da kai shine yanda dama ta bada haka mutum zai aiwatar kuma ya dogara da Allah amma dai yana ɗaya daga cikin sunna ga yanda manzon Allah ya in ka samu damar yin hakan sai ka aiwatar in kuma ba ka samu ba to babu wani abu a kanka kana iya bin kowace hanya almuhim mutum ya isa zuwa ga Muzdalifa shine yake cewa fa idza wasala ila Muzdalifa idan mutum ya iso Muzdalifa salla biha al-maghrib wal isha sai ya hada sallan magriba da isha qabla haqqi rihali kamun ya sunce labdin shi kamun ka sauke sirrin raƙuminka ko ka sauke guzurinka to a lokacin nan zakka sallaci sallan magriba da isha yace yajma'u bainahuma zai hada tsakankanin wannan salloli guda biyu shine jam'u ta'khir da kai can ayi a Arafa jam'u taqdimin mutun yake yi lokacin sallah azhar zai hada azhar da al'asar shi kuma wannan lokacin isha'i lokacin magriba da isha ba a Arafa zakka yi ba lokacin da rana ta fada zakka bar Arafa kenan lokacin magriba ya riga ya shiga zakka kama hanya idan ka isa kamun ka sauke lutunka sai ka sallaci magriba da isha yace summa yusalli al-fajr bi galasin sannan mutun ya zamna ya huta sai lokacin da al-fajr yake to ya sallaci al-fajr lati salla asba a harkon lokacin ta da jijjihi yace wa ya'til mash'aral haram sai ya tashi ya kama hanya zuwa ga mash'arul haram wani wuri ne jabalu qazah zan yi bayani akan shi sai ya zo daidai nan inda ake cewa mash'arul haram fa yaqifu indahu sai ya tsaya a wannan wuri wa yad'u ya roki ubangiji mai kunu min du'aihi ya kasance daga cikin addu'ar shi na daga abinda zai roki ubangiji shine yace allahumma kama waffaqta kama waqaftana fihi ya ubangiji kamar yanda ka tsayar da mu a wannan wuri wanda ake kira shi da al-mash'arul haram yace wa araitana iyyahu ka nuna mana wannan wuri yace fa waffiqna li dhikrika ka datar da mu da ambatanka kama hadaitana kamar yanda ka shirye mu waghfir lana ka gafarta mana warhamna ka jikan mu kama wa'adtana kamar yanda ka yi mana alƙawari bi qaulika dalilin fadakka wa qauluka al-haqqu kuma fadakka gaskiya ce fa idza afattum min arafatin idan kuka tahi zuwa ko idan kuka tashi daga Arafa
fazkurullaha ku ambaci ubangiji indal mash'aril haram a wannan wuri wanda ake kiran shi da mash'arul haram shine kai kai kwayan Muzdalifa zamu yi bayani mas'ala ce wanda take da sabani wurin malamai mu yi bayani abin da yake rinjaye wurin maganar mash'arul haram yace wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin adh-dhalin yace kuma ku ambaci ubangiji kamar yanda ya shiryar da ku duk da kasancewar kamun wannan lokaci kun kasance kuna daga cikin batattu yace ila an yusbira har zuwa lokacin da rana za ta yi jajaja dalilin hutawarta lokacin da rana za ta fada zaka gani ta yi jajaja ko lokacin da ta fada ta bar wani jajaja shine ake kiran shi da al-isfira ko kuma lokacin da za ta huto ita bata huto ba zaka gangabas ta yi wani jajaja to har zuwa wannan lokacin zaka tsaya anan summa yadfa'u qabla tulu'il fajr sannan mutun ya ci gaba ya kama hanya kamun ketawa ko kamun hudawar rana fa idza balaga muhassiran idan yazo wani kwari wanda ake kiran shi wadi muhassir wanda a yanzu babu shi da wani dan kwari ne wanda yanzu haka inda mutun zai yi la'akari zaka ga akwai alama ta ƙarshen Muzdalifa da akwai alama ta ƙarshen ita wannan ta farkon Mina to tsakankanin wannan wurin yana da kimanin suke cewa zira'i kamar 540 da wani abu yanan kusan meter 500 zaka samu sai san meter tsakanin shi da wannan to wannan shine ake kiran shi da wadi muhassir a yanzu babu shi an burje shi amma dai da kwari ne yake cewa to idan mutun yazo wannan wurin asra'a qadra ramyatin bihajari sai yayi gugawa gulgudan jiwa da mutun zai yi da hannun shi kinan jiwa wanda bata huce ba kusan san meter abinda mutun zai yi yake cewa sun ma ya'ti mina sannan ya iso zuwa ga mina fayabtadi'u bi jamratil aqaba sai ya fara aikin shi a mina shine abinda zai fara shine ya fara jiwa bai ya fara jiwa al aqaba kinan wanda take ta can karshen ita mutun zai yi yace fayarmiha bi sab'i hasayatin sai ya jiwa da tsahon kwani guda bakwai ka hasal hadafi kamar tsatsakuwa irin wannan wanda ake burjewa wanda bata kai girman gujiya ba ai karama ita ce ake kira hasayul hadafa yace wa yukabbiru ma kulli hasatin duk lokacin da mutun zai jefa sai yace Allahu akbar wa yarfa'u yadayhi fi ramyi ya daga hannayen shi ko ya daga hannayen shi lokacin da yake yin jiha kinan ba ajjewa ba zai ringa yi jefawa za ya ringa yi yace wa yaqau talbiya bi ibtida'ir ramyi sai ya tsayar da cewa labbaik allahumma labbaik lokacin da zai fara wannan jiha ta al-aqaba yace wa yasta tabtinu alwadi sai ya shiga cikin kwari wa yastaqbilu alqibla ya huskanta alqibla wala yaqifu indaha kadda ya tsaya a wannan wuri na al-aqaba summa yanharu sannan yanharu hadayahu sannan yayanka abin yankan shi summa yahliqu ra'sahu sannan ya aske kan shi aw yukassiruhu ko kuma yayi saisaye summa qad halalahu kullu shay'in illa an-nisa yace komi ya halatta a gare shi in ba iyalin shi ba yace summa yushiru ila makka sannan ya farara zuwa garin Makka fa ya tufu li ziyara sai ya tawafi dan tawafin aikin haji shine ake kiran tawafin ziyara yace wa huwa tawafu alladhi bihi tamamul haji shine tawafin da mutum idan yayin shi ya riga ya cika aikin hajjin shi kaga da lokacin da mutum yayin jiwa yayi at-tahallul al-awwal duk da ita matsala ce wanda take da sabani zamu zo kanta sannan yace idan yazo ya tawafi ya sai ya riga ya kammala aikin hajjin shi yace summa yas'a baina safa wal marwa yisa ayi tsankanin safa da marwa in kana mutamatti'an in ya kasance wanda ya hada aikin shi na umara da aikin hajji kenan mai tamattu'i aw mimman lam yas'a ma tawafil qudum ko kuma wanda ya dawi ifradi ko ya kirani da yazo sai ya tawafu ziyara sai bai yi sa'ayi ba tsankanin safa da marwa ya huce arafa yace to shi ma wajibi ne sai yayi sa'ayi tsankanin safa da marwa yace summa qad halla min kulli shay'in sannan a wannan halin komi ya halatta a gare shi hatta da iyallan shi yace wa yustahabbu an yashriba ma min ma'i zamzam halaka ne an so wannan mutumin ya sha ruwan zamzam liman ahabba dalilin wata niyya wanda ya so a gare shi in ya so ya sha dan ubangiji ya biya mai bukatun shi ko ubangiji ya bashi lafiya ko an makamanta haka an so mai haka wa yatadalla'u minhu ya sha ya koshi ko wata gaba ta sallallin ruwa ya taba ta kinan ya shaye koshi sannan ya ce Allahumma ij'alhu lana ilman ya ubangiji ka sanya shi ilimi ne a gare mu ilimi wanda yake mai amfani wa rizqan wasi'an arziki wanda yake yalwatacce wariyan da koshi na ruwa tunda sati da gabata mun yi bayani arrai ko kuma at-tarbiya arrai shine duk abin da mutun zai shaye koshi shine ake cewa irtawa koshi na shan ruwa wa shib'an da koshi na cin abinci wa shifa'an min kulli da'in kuma waraka ce na daga kowace cuta waqsil bihi qalbi ya ubangiji ka wanke zuciyata da wannan ruwa wa mula'ahu min khashyatika ka cika tsoronka da wannan ruwa a ciki a gare ni wa hikmatika kuma da hikimarka wannan shine abinda malam ya kawo kalkashin siffar haji ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharhin abinda muka karanta shine malaki ta fa idza wasala muzdalifa an bar arafa yanzu a iso muzdalifa da zaran mutun ya iso muzdalifa harkon abin da zai yi yace salla bihal maghrib wal isha shine zai sallaci sallan magriba da sallan isha qabla haqqir rihali kamin ya warware laftin shi kamin kana zagwa kurin ka kulle taguwarka kai sallan magriba da isha wannan kuma da kai riwaya wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da ita hadisin Usama bin Zaid yarda Allah shi tabbata a gare shi yake ba mu labari lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama tsayuwar shi a Arafa rana ta riga ita fada ya kwararo ya zo hanya da ya zo tsakankanin wata hanya tsakankanin duwatsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sabka yayi hutsari bayan yayi hutsari sai ya alwalla alwallar da yayi wanke gaba daidai lakan yayi walam yasbigul wudu yake cewa bai isbagin alwalla ba kurum wankewa daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai Usama yake cewa manzo Allah as-salatu shin salla zamu yi manzo Allah sai yake cewa as-salatu amamaka salla a gabanka zamu yi ta baje anan ba shine Usama yake cewa lokacin muna isarwa Muzdalifa manzo Allah tawadda'a fa asbaga sai yayi arwallahi isbagin arwallar shi ya cika arwallar shi yace summa qimati salat sannan aka tsaye aka tayar da iqama aka yi sallan magriba yace sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rissinar da taguwar shi kaga wannan sheke nuna maka ba wata kana isawa Muzdalifa abinda zaka yi shine zaka hada sallan magriba da isha yajma'u bainahuma yace zai hada tsankanin magriba da isha ba tare da yayi tasbihi ba yace summa yabitu biha sannan ya kwana a Muzdalifa yanzu kuma zaka samu kwanan Muzdalifa yana zawa abu mai wahala azamu kankace asuba ta yi an watsi an bar Muzdalifa ba kowa shi kuma yana ɗaya daga cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutun ya kwana a Muzdalifa dalilin haka malamai suke da sabani kan mas'alar kwana a Muzdalifa wajibi ne ko ba ma wajibi bane ba shi dai mun sani dai bi ta Muzdalifa mutun ya isa kawashi Muzdalifa wajibi ne yasan ya in ka dauki wannan mazhabin zahiriya sun ta yi akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya iso ya kwanta ya huta har zawwa ke ta wa alfajir ya shiga ya manzon Allah ya salla asuba ya tafi ya tsaya almasharul haram bayan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mudawar rana manzon Allah ko kafin mudawar rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hanyar Mina yace wajibi ne mutum sai yayi haka saboda hadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khudhu anni mana aw li ta'khudhu anni mana dan ku dauki yanda ake yin aikin hajji da gare ni na aiwatar da haka ki sanya suka tai akan wajibi ne mutun ya zamna ya kwana kasancewar mazhabin Hanabila su kuma sun tai akan a mutun ya kai zuwa tsakiyar dare kenan kusan 12 dare idan ka tsaya lokacin bayan sallar ko daidai bayan duke bayan hadawar rana ka kama hanya ka iso ka hada magriba da isha ka dan zamna ka huta zuwa tsakiyar dare sannan ka tai wannan su kuma suna kawo hujja da irin rangwamen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa mata an ce da mata da yara su ci gaba kamun maza asuba ta keto su tsaya a masharul haram sannan su yi gaba sannan su goma malikiya suke cewa gwalgwadan mutun ya sabka a Muzdalifa kawai shi inda ya taka ko ya huce ba wani abu akan shi yace summa yusalli al-fajr sannan ya sallaci salla asbahi bi kalasin da jitihi da zaran lokacin ta ya keto ko lokacin ta ya shiga to mutun ya sallaci sallah asbahi wannan kuma da kai hadisin Jabir wanda tunda muka fara karatun nan muna istidlal da shi akan siffar hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya wutar da shi yake ba mu labari yake cewa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Muzdalifa ya sallaci magriba da isha da kiran sallah daya da iqama guda biyu kaga wannan shi ke karantar da kai in dai jami'i za ai ba hira a ce an kiran sallah guda biyu kiran sallah dai lakkan za a yi inda jama'a in ba jama'a ku tare iqama fi sallah kiran sallah bai zama to wajibi ba a gare ku ba kiran mutai idan ya zo zai kiran sallah din irin an zo da jama'a duddan a shelantawa mutane lokacin sallah ya shiga za a tayar da sallah sannan mutane su shirya a zo a tayar da iqama akan kowace sallah yake cewa tsakankanin wannan sallolin guda biyu magriba da insha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tasbihi ba ana kammala magriba aka tashi aka tada iqama da sallar insha aka aiwatar da sallar insha Jabir yake cewa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kishingida har zuwa lokacin da alfajir yake to ya sallaci sallar alfajir yace sannan lokacin ya sallaci sallar alfajir ya sallaci sallar alfajir lokacin da aka ce alfajir ya je to aka yi kiran sallah aka tayar da iqama aka yi sallah yace sannan ya hawo abun hawan shi sannan ya zo almasharul haram wannan wuri wannan falfajiya ya huskanci alqibla ya roki ubangiji ya kai kabbara ya yi tahlili ya kadai ta ubangiji yace bai gushe ba a wannan wurin ba har sai da rana tana shirin hutawa lokacin da gabas ta yi jajaja sannan lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hanya zuwa ga Mina yace shine abinda yawa kana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a siffar hajjin shi sannan malai yake cewa ya'ti al-mash'ar al-haram sannan yazo al-mash'ar al-haram mash'ar al-haram malamai sun yi sabani ina ne al-mash'ar al-haram wan suka ce a ai Muzdalifa ita ce ainihin mash'ar al-haram wan suke cewa a al-jam' shine mash'ar al-haram wan kuma suka ce a Muzdalifa ko mash'ar al-haram wani wuri ne daga cikin Muzdalifa shi kuma kenan an ce wani wuri ne daga cikin Muzdalifa a wannan lokaci yake ce a waqaftuha huna wa Muzdalifa kulluha muqifun da kai maganganu wanda Sheikhul Islam ya kawo a cikin Sharhul Umda yake cewa abinda ake cewa al-mash'arul haram a can asali shine Muzdalifa dukkanta dukkanta Muzdalifa ita ce ake kira da al-mash'arul haram kida indan din mutum in ya tsaya a ko ina ya roƙi ubangiji a wannan lokaci to tabbas yayi shi a mash'arul haram shi kuma duk da kasancewar a banganganin da shi Ibn Taymiyyah ya kawo yake cewa duk da kasancewar an kebanci wani wuri wanda a cikin Muzdalifa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya roki Allah yace shi ake cewa al-mash'arul haram shine ake kiran shi da jabalu quzah wannan shine wanda suke bayani an kebance shi idan ka zo zaka samu wurin ba wai ba boyayye bane ba yana nan amma alama nan ne mash'arul haram inda dama mutun sai ya tsaya a nan ya roƙi ubangiji in kuma ba dama dukkan ta Muzdalifa mawqif ne ko ina ka tsaya yayi daidai wannan kuma dalilin hada shi fa idza afaqtum min arafatin fazkurullaha inda al-mash'arul haram kina al-mash'arul haram shine jabalun saghirun fi wasl Muzdalifa tsakiyar Muzdalifa zaka samu wani dan dutse a da da kai shi amma dai a yanzu wannan masallaci wanda aka gina na Muzdalifa nan ne ake kira da mash'arul haram ainihin da shi ne ake kiran shi da quzah yanzu sai aka rushe wannan wuri aka gina masallacin Muzdalifa kenan lokacin da mutun ya tashi bayan yayin sallar asuba ya tsaya a wannan wurin shine ake kira wannan masallaci shine ake kira da al-mash'arul haram sannan mutun yayi roƙon Allah iya abinda zai iya kamun rana ta hudo ya kama hanya zuwa ga Mina shine malai yace wa ya'ti al-mash'arul haram sai yazo a nan mash'arul haram dalilin hadash ta ubangiji fa idza afaqtum min arafat fazkurullaha inda al-mash'arul haram idan kun tashi daga arafa ku zo nan mash'arul haram ku zo ku roki ubangiji kamar yanda ubangiji ya shirye ku akan roƙon shi fazkuruhu kama hadakum ku ambace shi ko ku ambace shi kamar yanda ya shirye da ku ya wannan shine al-mash'arul haram mutun zai zo ya tsaya a nan yace fa yaqifu indahu zai tsaya a nan al-mash'arul haram kenan a yanzu mu ce eh mutun ya tsaya a masallacin wa yad'u ya roki ubangiji da duk abin da Allah kaddara min zai roka sai malai ya kawo wata addu'a wanda ba ta tabbata ba alƙashin riwayoyi imma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabban shi ko kuma daga manyan tabi'ai rubbama malan ya kawo ta istinbati da yayi alƙashin wannan ayat fa idza afattum min arafat shine malai yake cewa allahumma kama waffaqtana ya ubangiji kamar yanda ka dazar da mu saboda tsayuwa a wannan wurin dace ne ba kowa ba kamar yanda Bahaushe yake kiran Allah ne in ya kiraye ka wajibin ka ka amsa kira yodi wanda kamar yanda Ubangiji ya datar da mu da kira muka iso wannan wurin wa ra'aitana iyyahu ka nuna mana wannan wuri al-mash'arul haram yace fa fitna li dhikrika ka datar da mu da ambadanka kama hadaitana kamar yanda ka shirye su da mu waghfir lana Ubangiji ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu kama wa'adtana kamar yanda ka mana alƙawari bi kaulika da wadakka wa kauluka al-haq kuma wadakka ka gaskiya ce ya Ubangiji fa idza afattum idan kuka tashi daga Arafa fazkurullaha inda al-mash'ar al-harami ku ambaci Ubangiji daidai wannan wuri wanda ake kiran shi da al-mash'ar al-haram shine masallacin Muzdalifa ko kuma Quza kenan a da Quza a yanzu kuma masallaci wanda yake na Muzdalifa ku ambaci Ubangiji daidai wannan wurin yace wazkuruhu kama hadakum ku ambace shi kamar yanda ya shirye su da ku wa in kuntum min qablihi la min ad-dalina ko da kun kasance kamun wannan lokacin kuna cikin halin bata a yanzu ga shiriya ta zo muku to ku ambace Ubangiji ثم افيدوا من حيث افاد الناس واذكروا الله azuwa karshen aya da wannan shine yake nuna mana lalle fa idza afattum min arafatin malai istinbadin da yayi ai tsayuwa a wannan wurin dace ne na ubangiji ka datar da mu da ambatanka saboda ubangiji ya ce fazkurullaha indal mash'ar alharami ku roki ubangiji ko ku ambaci ubangiji daidai wannan wuri wanda ake kiran shi almash'ar alharam shine yake cewa fa fitna li dhikri kama hadaitana wa in kuntum min qabli la min ad-dalin ko kuma kamun shi fazkurullaha wazkuruhu kama hadakum kamar yanda ya shiryar da shine yake cewa kama hadaitana kamar yanda ubangiji ka shiryar da mu sannan ka gafarta mana ka ji kanmu kamar yanda ka yi mana alƙawari lalle wannan alƙawari na ubangiji ba sababbi bane ba yake cewa za ya tsaya a wannan wuri ila an yasfira har zuwa lokacin da sama za ta yi jajaja ko gabas za ta yi jajaja kamun hutawar rana yace sun mai yadfa'u qabla tulu'i shamsi sannan ya kama hanya ya tafi kamun hutawar rana zuwa ga ina zuwa ga mina kenan daga Muzdalifa sai mina yace to lokacin nan abinda zai yi shine fa idza balaga muhassira idan ya zo wani wanda ake ce mai wadi ko batan muhassir wannan wuri kamar yanda muka yi bayani shi interval tsakankanin Muzdalifa da Mina wannan dan wuri bai kai ba zuwa san meter ba yace to idan mutun ya zo wannan wurin yace asra'a qadra ramyatin bi hajari sai yayi gaugawa gwalgwadan jihon kato maji karhi da zai yi ya je wadan dutse yace gwalgwadan wannan mutun zai yi gaugawa anan batan muhassir shine malumai suke cewa in ka lissawa nan interval tsakankanin karshen Muzdalifa da horkon Mina bai kaiwa zira'i 545 kenan in ka dauka bai kai zira'in shi kuma yar ne 420 zai kai kenan shi zai baka abinda zai baka na daga wannan na daga meter dan wuri ne bai kai san meter ko kusan san meter tsakanin shi da Mina kamun ka da Muzdalifa kamun ka shiga Mina to wannan wurin ainihin shi wani kwari ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan kun zo wannan wurin fi gaugawa ku huce shi kada wani ya tsaya ya jinke to malamai sun kawo suke cewa an samu sabani akan dan me san ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan an zo wannan wuri ayi gaugawa kada a tsaya kada ayi sassaka ko kuma kada ayi tahiyya irin tahiyya a lankosa mutun yayi gaugawa ya huce wannan wurin wasu suke cewa ai sun kasance da kristoci suna tsayuwa a wannan wurin wasu daga cikin malamai suke cewa ai anan ne Allah ya halaka da mutanen da suka zo don su rushe ashabul fil wanda suka zo su rushe Kaaba wanda suka zo da giwa a lokacin nan ubangiji ya halaka da su da kasancewa hada mafi rinjaye ubangiji bai halaka da su ba a cikin harami ba Mina tana cikin harami kuma ubangiji baya halakarwa a cikin harami kamar yanda da kwai Uhaymir daga cikin samuda wanda suka ci mutuncin Annabi Salih lokacin da ubangiji ya nihwata halakar da su ko ya halakar da mutanen Annabi Salih shi yana gindin Kaaba azabar da ta zo ba ta same shi ba amma dai yana huta azabar shi ba haida ta same shi ina wannan shi yake nunawa a cikin harami ubangiji baya azabtarwa ina wannan faɗa ce mafi wabata da ranjaye wasu daga cikin malumai suke cewa lalle ya kasance wuri ne wanda jahiliya ko jahilai a lokacin jahiliya suke tsayawa suna ambatan irin manya-manyan ko dangantakarsu suna alfahari tsakaninsu suna ambatan irin jarumta ta danginsu da abubuwa makamantan haka shi sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wuri da kun zo ku huce shi kada ku tsaya akwai dai maganganu dai masu yawa kalkashin illar da ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an zo wannan waji wannan batun muhassirin nan ai gaugawa a huce shi shine malin sai yake sta mana daidai gulgudan tsahon wurin shine kamar kato yayi jiwa da hannun shi wanda bata huce ba misalin takdirin centimeter ba wannan shine idan ka zo kai gaugawa ka huta kuma idan mutun ya zo zai iya ganin gashi nan da kai plug wanda take nunawa na huta daga Mina na huta daga Muzdalifa ga ni can ina hangen plug din shiga Mina to wannan wurin tsankanin wannan shine ake kiran shi da batsanu muhassir kenan mutun idan ya zo wannan wurin yayi gaugawa ya huce sai dai alhamdulillah yanzu ba shi rakka gaugawa an muto da yawa a cinkoshin nan kowa tattaki ne yake ya za a yi isa ya shiga zuwa ga Mina yace sun ma ya'ti Mina sannan ya zo Mina fayabtadi'u bi jamratil aqaba daga zaran ya iso abinda zai fara shine ya fara da jiwa ta al'aqaba yace fayarmiha bi sab'i hasayatin sai jiwan nan da sakonkwani guda bakwai zai dauke sa ne tun daga Muzdalifa ya ruko kayan shi abu ne wanda ɗan kanana ne ba wansa ba sai mutun ya dauki babban dutse yace a jiwar shedani zai yi aina shedanin yake a wannan wata ibada ce wanda ubangiji ya karantar da mu ba asalin ba jiwar shedani ba ne ba ake yi ba ibada ce wanda ubangiji ya sanya mana mu zo mi rami da aqaba sannan mu dawo washe gari mi wusta da ula da aqaba sannan a mi ula mi wusta mi aqaba sannan mu dawo washe gari shi mi ula wusta aqaba shike nan wanda kuma yake so sai ya kara na uku to wannan ibada ce wanda ubangiji ya sanya mana kuma idan muka koma kan hadisin Jabir wanda Imam Muslim ya wutar shi akan siffar hanjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama abin da yake a Muzdalifa yace sai ya kama hanya har sai da yazo zuwa ga batan muhassir yace fa harraka qalilan yace sai ya dan zaburar kadan ba irin wannan ba mutun ya huta a guje ba yace sai ya dan zabura summa at tariqul wusta sannan yazo hanya ta tsakiya wanda take hutawa daidai ga jamratul kubra yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya huto ta wurin wata bishiya yace faramaha ya huto zuwa nan wannan jamratul aqaba yace sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yijihon shi kamar yanda ya nuna mana nan ya yanka abin yankan shi ya yanka nahara salasan wa sittina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yanka 33 yace sannan ya ba Aliyu ya yanka me nawa zai yi saura 37 a cikin dari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yayi haka yace ka hasal hadafi abinda mutun zai dauka shine ɗan kananan tsakonkwani wanda mutun zai dauka da su zai yi shi wanci zai yi ya wace suna bayanin tsako yace wanda mutun zai iya sanya ta tsankanin wannan ya tsotsin nashi yace wa ba wani bakadan dutse ba ko wani wannan kurum dan kadan ne ibada ce an ce maka kai ka ba kanka lafiya sai yake cewa yukabbiru ma'a kulli hasatin yace zai ringa yin kabbara duk lokacin da zai jeha wannan tsakuwa waya rafa'u yadahu fi ramli zai daga hannun shi lokacin da yake yin jiwa ba ajewa ba zai yi ba ko kuma ya ringa haka ba a mutun zai daga hannayen shi ne zai daga hannun shi ne ya jeha wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace waya qau talbiya bi tida'ir ramli lokacin da zai fara jihar nan a lokacin nan zai yanke yin talbiya ta tsari kamar yadda muka yi bayani karshen karatunmu na wancan satin malikiya suna ganin a'a talbiya tana karewa ne da zaran mutum rana ta riga yi ta fada da ranar arfa an ce ka tsaya a arfa rana ta riga yi ta fada mutum zai yanke talbiya wannan a mazhabinmu na malikiya karkashin hadisin Usman bin Affan an gan shi ya yanke talbiya lokacin da rana ta riga yi ta fada bai sake yin wata talbiya ba amma dai jamhurin malamai sun ce akan talbiya ana yanke ta ne lokacin da mutum zai fara jiwa jabratul aqaba a lokacin nan mutun zai yanke talbiya akwai hadisi na Imam al-Bukhari da Muslim wanda Abdullahi bin Abbas ya rawaito shi yake cewa Usama bin Zaid ya kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Arafa zuwa ga Muzdalifa Usama shi manzo Allah ya goya yace to kuma bayan shi daga Muzdalifa zuwa Mina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauki Al-Fadl bin Al-Abbas shi aka goya to alfadl yake cewa manzon Allah Usama ya ce manzon Allah bai bar talbiya ba daga Arafa zuwa Muzdalifa ba yana ta talbiya yana labbaik Allahumma labbaika kaga wannan katine shi jiyau ne ba wannan gadau ne ba jiyau ba shi kuma alfadl sai yake cewa manzon Allah bai bar talbiya ba tun lokacin da muka fito daga Muzdalifa har sai da muka isa zuwa ga Mina lokacin da manzon Allah zai fara ramiyul jamra a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke talbiya kaga wannan ita ce wada mafi rinjaye mutum ko muhajjaci zai yi ta talbiya har zuwa lokacin da zai yi wannan jiwa in ka zo ka tsaya zaka ce Allahu akbar ka yanke talbiya wannan talbiya kuma sai ta wani hajjin Allah kai mu idan Allahu akbar har zuwa so bakwai yace wa yastabtinul wadi mutum sai ya shiga cikin kwari wannan kwari wanda yake na jamra idan mutum zai shiga wannan amma dai a yanzu babu lissani wannan kwarin amma hawa akai kwarin an riga an cike shi idan mutum ya zo ba wani kwari da zai gani kurin mutum zai daidaita inda zai ta ba shi damar ya yi jiwa yake cewa wa yastaqbilu alqibla mutum ya huskanci alqibla to bai yiwa mutum ya huskanci alqibla in bai shiga ba ta wannan kwari ba a da amma dai yanzu kenan in ka zo kenan zakai ya za ai ka huskanci alqibla kenan ka san dabarar da zakai ka san inda alqibla take ina abinda dai ake so mutum ya huskanci alqibla in mutum bai samu dama ba kuma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha abin ne wanda ake so da ka zo ka huce ka ba wani dama shi ma ya huce kada a samu cinkoso a cikin al'amarin shi ne amma duk da kasancewa da kwai magana ta malumai da suke kawowa ko da yawa daga cikin malumai sun ta suke cewa in mutum in zai yi jiwa shi ne ya sanya ka'aba an shimali shi kenan ta wannan inci shimal ina ne shimal hagun inci kenan ya sanya ka'aba a hagun inci ita kuma Mina sai ya sanya ta a damar shi so wannan da kwai hadisin abi abdullahi bin mas'ud wanda imamu al-bukhari da muslim suka wutar da shi wanda yake cewa haza maqamul ladhi unzilat alayhi suratul baqara yake cewa wannan matsaya ce wanda aka sabkar mun da suratul baqara nan mutun ya sanya kid wannan ka'aba a hannun shi na hagu ita kuma Mina a hannun shi na dama kenan zai samu abin da yake so sai mala yake cewa wala yaqifu indaha kaddi tsaya nan gun ka'aba wannan wurin jamara kenan mutun daga yazo kurin hucewa zai yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata haka ba kurin da yazo bai tsaya ba dan wata addu'a ba kurin zawa ya huce kaga yana daya daga cikin bid'a wanda ake mutun in yazo sai ya yi ta addu'a a wannan jamara wannan al-ula da al-wusta ana ake yin addu'a amma dai kai al-kubra al-aqaba ba'in addu'a dan ka zo kurin jewawa zai kai ka huce shine yake cewa bayan yayi haka sun mayin har hada yahu sannan ya yanka a fadayen shi wannan kuma da kai hadisin Anas bin Malik wanda yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Mina sai ya zo zurin jamaratul aqaba yace yayi jihon shi yace sannan ya zo masabkin shi na Mina yace sannan ya huto ya yanka abin yankan shi yace sannan ya ba wa mai aski kan shi yace dibi bangaren dama ya aske bangaren dama sannan yace dibi bangaren hagu mai aske bangaren hagu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake rarrabawa mutane wannan gashin nashi shine Maimuna take cewa ni ma na samu kaso na na sanya cikin tandu in an cewa na bai da lafiya sai in zuba ruwa a ciki sai in girgiza in bashi da iko Allah Allah ya warkar da shi wannan shine ainihin tabarruki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wani abu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake da haƙƙin haka wani ya hudda ko takalmin shi ko gashin kanshi ko rigar shi ko wani abu yace ya baka zai maka wani abu ko zai maka maganin wani abu idan kai haka kai shirka shine nan hadisi na baya da muka karanta na Jabir yake cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yanka da hannayen shi yanka dabba 63 yace sannan ya kirawo Ali ibn Abi Talib ya bashi yace yanka mun sauran yanka mun 37 in ka hada kenan ka samu dabba 100 daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya anan da yawa daga cikin malamai suna cewa bai dacewa ga wanda Allah ba shi hali mutum ya rinka kauro dan abu yadda wanda zaka tsara ya ta karya ba mutum ya ce yanka ya ba wani wannan hadaya ce a yanda ubangiji ya wadata ka la yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati gulgudan girman wannan me yake da suna me yake cewa eh a wannan nake sanje eh me tuwa wannan tuwan girma miye shi nama ko shine to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hadaye shi yace summa yahliqu ra'sahu aw yukassiru dalilin hadisin da muka kawo na Anas yace sannan mutun ya yanke ko ya aske kanshi yayi kolo ko kuma yayi saisayi dalilin wannan hadisin da muka karanta kuma abin da yayi shine mutun yayi ya aske kanshi tal shi yayi alkhairi ko yayi shi yayi fadala kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma wa'inda suke yin tal ya musu adda yace rahimallahu almuhalliqina sahabbai suka ce wal muqassirina yace rahimallahu almuhalliqina suka ce wal muqassirina yace rahimallahu almuhalliqina suka ce wal muqassirina yace wal muqassirina ana uku kinan abin da yayi shine mutum idan ya zo kada kasa wani abu kanka a gashi kun ya kurum kai kolanka ibada ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwata sannan yake cewa summa qad halla lahu kullu shay'in illa an-nisa yace a wannan halin ne komai ya halatta a gare shi kun ba iyalan shi ba a can baya cikin mahzuratul ihram ai mun yi bayani akan abinda suke haramun game daukan niyya ta aikin hajji ko umara wanda ya zamanto haramun ya aikata su to wannan komai ya halatta a gare ka abu ɗaya ne ya rage maka shine iyalinka ba za ka sadu da su ba a wannan halin to shi nan da kai mas'ala wanda malumai suka kawo shin shine idan ka dauka a mafu abinda malum ya kawo siyakin da ya kawo wajibi ne mutum sai ya jiranta wannan abin yayi jifa sannan ya yanka hadaye shi sannan ya zo yayi aski idan kai wannan uku to komai ya halatta a gare ka he ka cire wannan ihramin naka ka yanke hurtanka ka yanke gashinka da amma shi yana cikin ibada kai duk abinda ka sanya turare ka sanya kananan kaya an baka dama duka kurmi iyallanka ne kadai bakka da incinka kusance su shine ake kira da at-tahallulul awwal to shine nan malumai suka ce shin mutun sai yayi wannan guda uku ko kuma a'a idan yayi wani abu ya ƙara wani abu ya zamanto ya samu at-tahallulul awwal ko kuma idan yayi ɗaya daga cikin su ya samu at-tahallulul awwal wada mafi rinjaye shine mutun da zai aiwatar da abu ɗaya larka ka shigo mina kurum ka samu damar jiwa to kai at-tahallulul awwal daga nan ma daga ka huta ka isa ka tai ka cire kayanka kai at-tahallulul awwal ka kama hanya ka tai dawa ka kai kai dawa kun kana iya ko kuma anan tunda ita hadaya ana yin kata ne amina in ta samu ko kuma a kewayen haramci tunda ai hatta ya bulgula hadayu mahilla nan a inda abin ya wakana da kai anan zaka yanka hadaya in ba ta samu ba amina saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka ta amina kuma ya yi umarni a yanka wanda bai samu ba yanka ta amina ba ya yanka ta a cikin haramci anan kwaikwayon arami in ma a mayanka za a yanka to a tabbatar lalle mayanka ba a wajen harami take ba a cikin harami take shine nan bayan mutun yayi wannan abun ko ɗaya lakan yayi da zai iso ya aiwatar da ɗaya daga cikin su to yayi at-tahallulul awwal yana iya hudda wannan ihrami ya sanya kayan shi wannan shi ake kira da at-tahallulul awwal da kai abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riwaya ta Ahmad hadisin Ummu Salma wanda duk da kasancewa malamai sun da'afa shi sai dai da kai wa'ansu hanyoyi wanda aka samu hadisin kasancewar hadisin mauqufi ne amma dai isnadin shi isnadi ne wanda yake munqati sai dai malamai sun kawo kamar yanda al-hakim ya kawo a cikin mustadrakin shi ya kawo wanda suka rawaito hadisin ko rijalul isnad da rijal ne wanda suke ingantattu ya kawo bayani yake cewa lalle wannan rana ce wanda aka muku rangwame akan ta in kun yi jiwa to tabbas an tahullu min kulli shay'in haramtum minhu illa an-nisa in dai kun riga kun yi jiwa to komai ya halatta a gare ku in ba iyallan ku ba komai mutum zai aikata to wannan shine faɗa mafi rinjaye wannan guda ukun da malam ya kawo sai mutum ya jera su a'a mutum kuma yana iya kaddamawa yana iya akharawa komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi a wannan yinin cewa yake ba wata ba matsala mutum ya tayi aikata manzo Allah aina aske kai raka mun yaramin jamara ka tahi if'al wala haraj ka tayi ka aikata ba matsala akan ka komai mutum in yayi wanda ya kaddama babu laifi akan shi wanda ya jinkirta babu laifi akan shi sai malai yake cewa sun mai shidu ila makka sannan mutum ya kama hanya ya tafi zuwa garin makka kinan rana ta goma kinan ko ya bayan ya riga ya yi jifa yace fa ya tofu li ziyara sai ya tawafi na hajji shine ake kiran shi tawafu ziyara saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya aiwatar bayan mina ya hute ya shigo garin makka ya tafi yayi tawafin shi sai yake cewa wa huwa tawafu alladhi bihi tamamul hajji, shine tawafin da mutum idan yayi shi to ya cika aikin hajjin shi. Yace summa sai dalilin wadan shi wal yatawafu bil baitil atiqa, idan mutum ya gama duka wannan tsayuwa a Arafa kwana a Muzdalifa ya zo mina yayi ramul jamra yayi kaza yayi kaza, sannan ya zo yi tawafi, wannan shine umrun da aka yi cikin aikin hajjin shi. Sannan kuma yas'a baina safa wal marwa, yayi sa'ayi tsakankanin safa da marwa, in kana mutamatti'an, in ya kasance wanda ya hada aikin shi ne da umara da aikin hajji. Mutamatti kullum muna bayani shine wanda lokacin da zai dau niyya ta aikin hajjin shi sai ya hada niyya aikin umara da aikin hajji. Da ya shigo garin Makka sai ya yi aikin umara, sai ya tayi sarki wannan ihramin nashi, bayan ya riga yayi saisaye ko kuma yayi aski, ya sanya kayan shi na gari har zuwa lokacin da aka ce 1 ga wata, 2 ga wata, 3 ga wata, ko kuma ma yawmut tarwiya 8 ga wata, sai ya sanya kayan shi tahi ya kwana a Mina. Wannan shine ake kira da almutamatti, wanda ya raba tsakankanin umara da aikin hajji da niyya guda daya. Yace to idan ya kasance mutamatti ne, kenan wannan shi idan ya shigo zai yi tawafi na ziyara, kenan tawafin aikin hajji, sannan yayi sa'ayi bainas safa wal marwa, ya cika aikin hajjin shi. Yace aw mimman lam yas'a ma tawafil qudumi, ko kuma ga mutumin da ya dauko niyyar aikin hajji kadai, ko kuma a'a niyyar aikin hajji da umara amma dai a tare, sai ya kasance bai yi ba sa'ayi ba lokacin da yayi tawafin shi ba, yace to shi ma wajibin shi ne yayi tawafi. Ina fata an fahimta. Mutumin da ya dauko niyyar aikin hajji shi kadai, da ya zo kurum ana sauke shi, ko ma a saman jirgi ya dauki ihramin shi, ya dauki niyya, da ya sauko daga Jidda sai ya kama hanya ya iso garin Makka. Yana isowa garin Makka, me wajibi akan shi ne ta yi tawafin ziyara, shi ne tawafin hajji. Idan ya ta yi tawafin sai lokaci ya kurace mai, ko kuma a cinkoso ko wani abu makamancin haka, ya ce a kai ma sai ma rana ta goma zan yi sa'ayina. Yana da dama haka, kenan bai aikata wata sa'ayin shi ba, kenan yayi tawafin ziyara sai ya tayi tsaya a Arafa, idan ya zo kenan zai yi mi zai yi sa'ayin shi, da sa'ayin nan ne aikin hajjin shi zai cika. Ko kuma ya kasance kirani ya dauko, da ya dauko kirani da ya zo aiki biyu ne zai yi a lokaci daya, shine zai yi umara zai yi aikin hajji da tawafi ɗaya da sa'ayi ɗaya, kuma ya tsaya a Arafa ya tsaya a yazo yayi ayyukan da ake yi a Muzdalifa, wannan yayi aikin yayi kwanan Muzdalifa yazo yayi abin da ake yi a Mina. To shi wannan shi ma idan ya zo in bai yi ba sa'ayi ba tsakankanin Safa da Marwa ba, to shi ma zai zo yayi sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa a rini na goma. Ina fata an fahimta. Yake cewa summa kad halla min kulli shay'in, da zaran yayi haka to yanzu ya riga ya warware dukkan komai da komai, aikin hajjin shi ya kare, sai abinda zai biyo baya kwanan Mina, kwana guda biyu ko kwana guda uku, shine kenan aikin shi ya riga yi, shine ake kira da at-tahallul sani. A lokacin nan hatta da iyallan shi yana iyawa ya kusance su. A cikin sifar aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya tabbata daga Abdullahi, ko abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Umar, yake cewa summa lam yuhallil min shay'in haruma minhu hatta qada hajjahu wa nahara hadayhi wa afada fa'afa bil baiti summa halla min kulli shay'in haruma minhu. Yake cewa ba zai yi ba ya kasance yayi at-tahallul, ya gama aikin hajjin shi kwata kwata ba, ya cire wannan ihramin yayi komai, yace sai ya kasance yayi yanka hadayen shi, yayin tawafi yayin sa'ayi, yace sannan kuma komai ya halatta a gare shi, ya riga ya kammala aikin hajjin shi. Yace wa yustahabbu an yashriba min ma'i zamzama, yace mustahabbi ne game da mai hajji ya sha daga ruwan zamzam, tunda ka riga ka shigo cikin haramin kai kokari ka sha. Yace lima ahabba, na daga abin da ya so da niyyar da ya sha wannan ruwa na zamzam, in ya sha ne dan wata rashin lahiya Allah ya warkar da shi, ko ya sha dan Allah ya ƙara mai ilimin shi ya bashi ƙarfin farda, ko Allah ya arzuta shi, ko Allah ya mai kaza, ko ya ƙara mai horin jini, ko ya ƙara mai kwarjini, ko ya bashi ɗaukaka, wannan duka an so mutum ya yi haka. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma'u zamzama lima shuriba lahu, ruwan zamzam da niyyar da mutum ya sha da niyyar abinda Ubangiji zai biya mai bukata. Kuma haka aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ranar yanka rana ta goma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sha ruwa na zamzam, lokacin da ya shigo garin Makka ya sha ya koshi, wannan shine abinda yake sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. da hadisin da akwai malaman da suka ba a fashi amma dai yana da shaidu ko kuma da akwai maganganun marfu'ai wanda suke tabbatar da haka ma'u zamzama lima shurbi lahu duk abinda mutum ya dau niyya ya kudurce a zuciye shi to ya sha ruwan zamzam Allah zai biya mai bukatun shi yace wa yatadallu minhu mutum ya sha ya koshi ya yawaita shan ruwan zamzam ya sha ya koshi har kowace gaba ta ji lalle ruwan zamzam ya ratsa ta shine abin da mutum ake so ya sha akwai hadisin Abi Zar bin Ghifari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya wutar da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruwan zamzam ruwa ne mai albarka yace kuma abinci ne mai dandano abinci ne wanda yake mai dandano duk irin yunwar da kake ji idan ka sha ruwan zamzam insha Allah zaka ji ka wannan abinci ne kuma ruwan nan ne wannan maganin kishirwa ne kuma da kai hadisi Abdullah ibn Abbas wanda yake cewa idan ka tashi duk da hadisin malamai sun da'afa shi hadisi ne mursal wannan ne yake da suna athar ne na Abdullah ibn Abbas wanda Abdullah ibn Abbas yake cewa alamar ko alama wanda take bambantawa tsakankanin mu da mu da munafukai shine sharruwan zamzam haka munafiki bai iya sharruwan zamzam haka Abdullah ibn Abbas ya bayyana idan duk wanda Allah kai shi ya tsaya ya bude cikin shi ya sha iya makura yana ɗaya daga cikin alama ta imani riwaya ta Abdullah ibn Abbas yana bayani da kai riwaya da take bayani wanda isnadin ta isnadi ne wanda yake mai kyau wanda shi Abdullah ibn Abbas yake cewa idan mutun ya numfa ta ruwan zamzam yace ya sanya gugushi ya dauko yace ya huskanci alqibla yace bismillah sai ya numfashi guda uku kenan ya sha ya ajjalin washin shi sha ya ajjalin washin shi wannan yana daya daga cikin yanayin ko siffa ta shan ruwa sannan ya sha ya ajjalin washin shi yace sannan ya kwankwada yace kowace gaba ta sallalle ruwa ya ratsa ta sannan yace Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya ubangiji ina roƙonka ilimi wanda yake mai amfani wa rizqan wasi'an da arziki wanda yake yalwatatte yace wa shifa'an min kulli da'in yace kuma da waraka da dukkan wata cuta sai malam ya kawo a cikin irin addu'ar da ya kamata a ce mutun yayi lokacin da zai sha ruwan zamzam yace summa yaqulu yace Allahumma ja'alhu bayan ya sha ruwan zamzam in yake cewa Allahumma ja'alhu lana ilman nafi'an ubangiji ka sanya mana wannan ruwan da muka sha ka sanya ya kasance mana ilimi ne mai amfani wa rizqan wasi'an da arziki wanda yake yalwatacce wa riyan da koshi na ruwa wa shiba'an da koshi na abinci wa shifa'an min kulli da'in kuma da waraka daga cikin ku daga kowace cuta waqsil bihi qalbi ubangiji ka wanke zuciyata da wannan ruwa wa mla'hu min khashyatika kuma ka cika zuciyata da wannan ruwa da tsoranka wa hikmatika da hikimarka wannan yana ɗaya daga cikin addu'o'i wanda aka samu daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna aikatawa ko suna yi akwai addu'a wadda cikin fatawa ta Muhammad ibn Usaimin ya kawo yake cewa afwan salihin wannan salihul fawzan ya kawo yake cewa mutum idan zai sha yace Allahumma ja'aluhu wannan riyan wa shib'an wa shifa'an min kulli da'in ya ubangiji ka sanya shi koshi ne a gare ni na ruwa sannan koshi ne na abinci kuma waraka ce da dukkan wata cuta wannan yana ɗaya daga cikin addu'o'in da aka samu wanda mutum idan zai sha yayi irin wannan addu'a lokacin da zai sha ruwan zamzam yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum idan ya zo ranar yanka mutum yayi kokari ya cika cikin shi da wannan ruwa har sai kowace gaba ta amsa lalle da ta lalle da ruwa ya ratsa ta ruwan zamzam ruwa ne mai albarka kamar yadda muka karanta hadisin Abu Zar bin Ghifari wanda yake bayyana mana lalle innaha mubaraka lalle ruwan zamzam ruwa ne mai albarka kuma ruwa abinci ne kuma mai dandano Allahu ta'ala a'lam wannan shine karshen karatun mu kenan minti hudu ya rage mana inda kai wannan tace siffar hajji ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda kai wata tambaya akan siffar hajjin abinda muka karanta baya kenan muna iyawa kamun minti hudu mu cike su insha Allah Thank you.
ina sarar lokacin da muka yi karatun wannan ihrami ainihin bayani akan abin da ya shafi wannan at-tamattu wal ifrad wal qiyad ina tunani bari mun tashi aika maka karatun mun yi dogon bayani akan wannan lokacin da ban ga dawon sake dogon bayani mun yi dogon bayani ko wanne da nassi alƙashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan su ko wanne yana da asali an muka yi bayani akan wanne ne yake fadala alƙashin nusus wanda abinda aka fahimta daga kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirani amma dai ya bayyana wa al'umma da ana iya warwarewa baya tana iya komawa gaba yace shi ma da tabattu izo shi ya sanya akan muka yi bayani akan malamai sun ta akan tamattu'in yahi saboda yahi ba wa mahallaci sauki akan yahi mutanen mu kullum idan sun ta aglabiya zaka samu wannan tamattu'in suke yi sai irin masu bizatu musli ko wanda kwarau in sun shiga ne su fita suna da wasu uzurruka su ne suke samu su yi kirani ko kuma su yi ifrati za mu zo karatuttuka na gaba duka su ƙara warware maka ka ƙara samun haske akan abin da ya shafi haka wallahu ta'ala a'lam. Abin da muka karanta daidai Allah ba mu dadar shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abin da kuma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da ke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki. Muna tawassali ga wannan zama duk abin da rai ta kudurce na alkhairi muna fatan Ubangiji ya tabbatar mata da shi abin da yake sharri ne game da rayuwa game da addini game da iyali muna fatan Ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala wanda wafi alkhairi marasa lahiyarmu da ke gida da ke asibiti muna fatan kowa Allah ya koro mai manzan sauki ya sanya abin da yake juyayi da shi kafara ne a gare su. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.